Aminti na 15 ne Kivet ta zura kwallo a ragar Ghana Black Stars ta hannun Jamiru Montero. To sai dai bayan an shafe mintuna 56 Black Stars ta farke ta hannun Alexander Juku. Duk da hakan kuwa dai Black Stars bata yi nasara ba, sabida yayin da ya rage wasu ɗan mintuna a kawo karshen wasan, Kivet ta zura kwallon ta na karshe, abinda ya kai ta ga yin nasara akan tagwagar Ghana Black Stars da ci 2-1. Jama'ar kasar Ghana da dama basu ji dadin wannan sakamako ba, inda wasu ke ganin rashin himman wasu ɗan wasan ta tagwagar Ghana Black Stars ne ya kai ta ga faduwa a hannun Kivet. Kazalika wasu kuma na ganin alkalan wasan ne basu taimaka ma Ghana ba.
Eh, Sadat Muhammad, wallahi gaskiya ballin da gaskiya ba mu ji dadin ballin da saboda place da kansu su taba ballin ka cikin su na wani rawa ka gani ko, amma da wai da muka fanshi ballin nan da wai da ya changes na musa kamar abu yayi kuma ga kuma abin mistake ne da yawa. Sai sa don Allah don Annabi, next time don Allah a sake duban setin nan da kyau. Muna son Ghana, muna son Ghana su ci gaba.
Sai ni Isaka daga da muna ni wannan kawai na ya bani gol ne na confuse na tashi ma na fita gol nan da basu tabi nan ba. In Allah da ina roko Allah ne kuma next matchin da ke zuwa wallahi in Allah da muna da na samu win matchin nan.
Ko Muhammad Awwal mai sharhi kan harkar wasanni da ya isa filin Murzaledan a Abidjan ya ce ko shakka babu kowa na cikin damuwa sakamakon rashin nasara da tabbogar Ghana Black Stars ta yi.
Yau magoya baya kowa ran shi ya bata, kuma mun da muke zama yan jarida mun je wurin mix zone mun ga kaman ko post match conference ma mutumin gane guda kawai ya zo Alexander Jiku kuma da ya zo Faransanci kawai ya yi ya tafiyan shi, kuma gaskiya yana gwada maka kamar rai a bace yake. Kuma yanda muka so masu kallon su yi su yi muna wasa yanda muke so abin bai iya ya faru haka ba. Kuma in ka duba gaskiya ababa na batawa domin AFCON tournament biyun da aka buga na daga Egypt na daga Cameroon, in ka duba abin ga mun buga kwalla 7 kamin wanga wasan da muka yi match guda kawai muka win. Kesa in ya duba maka kamar kalubalen da muke face shi ya continue yau kuma mun lose by 2-1.
Tawagar Ghana Black Stars dai ta shafi shekaru 41 kenan bata lashe gasar AFCON ba, abinda ke ci gaba da sanya wasu ƴan kasar cikin halin damuwa ganin yadda tawagar Ghana Black Stars ta yi kokarin lashe gasar har so hudu. Taufik Abdulkadir Sinu jami'i ne a hukumar kullun kafa ta kasar Ghana ya ce har in Ghana na neman ta lashe gasar to ya kamata al'umman kasar su ringa yin hakuri da ƴan wasan tare da masu horar da su.
Yanzu ake assemble new team sun yi close to 2 years, mu dauke shi 1 year, yanzu muka shiga cikin 2024 za su 2 years kenan. Senegal 2015 suka fara project din su, 2017 sun kai semi final, 2019 sun kai final, 2021 sannan suka yi suka win AFCON. Amma munamu da an je an zo no coach bai kokari a kore shi sha kore shi sha kuma fara sabo, da an je an zo no player ga kara kar kiran shi kuma sha kore shi sha fara sabo. Wannan ya sa ba mu samun consistency mu yi mu build team da zai yi win AFCON. So ina ga ba consistency kuma mu ma ba mu da hankuri ma timin nan ne.
Ghana ce yake kasa a rukunin biyu ba tare da maki ko ɗaya ba, kazalika Cape Verde ke saman teburin da maki uku, sa'annan kasar Masar ke na biyu, kuma Mozambique ke na uku, amma su duk da maki ɗaya-ɗaya. A ranar Alhamis ne ake sa ran Black Stars za ta ke cire ni da kasar Masar a wasan ta na biyu a rukunin biyu. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.